Yeah, mun tara gayu ɗan matan ma farare ɗan matan garin mu na da kyau koda kuwa bakati yanzu in ka zo garin mu zaka ce kamar London ne mamaki suke garin mu waya fi wasu birane ɗan matan mu kowace da likin fiti babu jin kasa yanzu ko ina na da titi kuma taro gayun mu na zuwa yana party ya saran Friday da Asabar muke in party gani na fito daga go slow we talk about the ghetto boys we are far lost to kulika GRA a little quarter stick in case in the magana suke to wasu ajabu garin mu yanzu ya zamo kamar America in kariya nake ku kira in kano su duka da gazu zaka suka yawo ci garin duka garin mu wasu ke zuwa honi mu hadin rigima wa